More music at houseofsouls.com.
Zana baki sabon direwa sike kaiwa zuciya ta kini take ba yauwa
kafani da kan abin da ke ranka ne da kai ba wusha maki ina da burin jin kalaman ka masu sanyi a zuciya
Salamatin da zuciyata saka na jatinga kalmata soza na bayyana miki na kine tsaro da kinganga ido yana yin zuban ruwa sanadin shi bana fadin shi dan burga kula da niki yamina amba biki to zan iya mutuwa
Yeah.